soyayya sai dai darasin sani mun gama babin nan
a darasin awwal darasi na farko a soyayya sai dai darasin sani mun gama babin nan
hobi hobi
hobi hobi na
galbi galbi
ruhi ruhi aja
zanar ka kya duk ni sai mun dawo in ta tsare ki kamar sirrin ta gida murfi bawo ga nasara ta miƙa nayinta sai mun jawo mun yi shirin mu shige babban lamari kafa mun sawo ina wuna godi maka inda ka bani yar baiwa sirri na dai ya haɓaka har ya kai ni furtawa inda san ki ma ni zan mutu amma zan yi rabu da ke ba
soyayya sai dai darasin sani mun gama babin
bas